Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, high, and the world I'm turning inside out. Yeah, I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. And shoots are leaping to the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lenny Godiver. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning to the sky, yeah, 200 degrees, and while they call me Mr. Fahrenheit, I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Da 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 da